Yeah, Ravi, Dale, Alibaba, Lafazu Records. Ga wani ya da kitaiki ya bar jaki hanya kawawan halaye suke sanya biyayya wanda kawa jagora ai wata ran zai san hanya duba kalli ka duba hanyar ta kai hanya
Malam malam.